Granada.
Anya ma yan mata na samu mata. Nishabi ki ke ki ka sace zuciya ta ne. Ba ke ba ba ne babu soyayya. Ka ki da kin ka kin hali da tarbiya. Ni ma yan Allah ya ba ni mata. Cikin mata kun ga ba irinta. The love means so much from the day I met you. No one can take your place
inside my heart.
See your face, I feel so blessed.
Allah ya bani.